In yadda na tada wasu gurago na fama da sharan tituna a cikin garin Maiduguri kenan yayin da wasu suke dauke da sanduna wasu kuma na kan kekunan gurago wasu kuma na ja da gindi dukkanin su dauke da tsuntsiya suna fama da sharan wasu manyan tituna a cikin garin wannan matasa dai yana sanye ne da wasu kayayyaki na musamman na alamun cewa su ma'aikata ne na hukumar tsaftace muhalli dake jihar Borno na dai tsaya daya daga cikin manyan titunan dake birnin Maiduguri wannan soma da zanta da wasu daga cikin su na tada suna wannan aikin sharan kamar haka
sunana Muhammad Abaka ba komai ba abin da muka sha daman mu idan Allah ya yi ka mai larura kamar makini ko yana makallan kamar mabaraci ne to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu gaba to mu din ma muna yin ma ba tamu muke ba shine muka ce to tunda su aikin da kare na kun mutum kun bari mu bari mu fita mu yi wannan aikin dan gwamnati da roke mu mu famu nati mu ko gidan gwamnati ne ga mu shiga mu share mun yarda da wannan aikin mu babban mu bar mu su bara
Muhammad Ali
ne kamar da yana na kuke sharewa ne
to mu dai a takaice dai duk wani waje mai interlock wato inde bai haura kan kwalta ba wajen nan namu ne mu zamu share kafin rana ta yi zafi zamu share har bai wuce karfin mu ba
ga wani malami na gaba shi ma na gaba yana fama da matsalar rashin tafiya ko
eh haka ne
ya sunan malami
sunana Alhaji Abdurrahman Kwankwasiya abinda aka sani da shi
eh.
Gaskiya na yi matukan murna da na samu kaina a game da lamarin wannan aiki dan yanda muke cikin garin nan gaskiya hatta irin baran da muke yi mamma su kafa ma sun zo sun kwace mana baran shine muka ce to mu ma ai tunda Allah ya bamu zuciya ita ce kafa saboda haka muka ce wa shugaba ɗan shara bose fa wannan muka je muka kai kukan muka ce ya taimake mu koda aikin shara ne in Allah ya ramu mu muna da zuciyar da zamu iya mu
Malam Alfaqi Idris dai shine shugaban kungiyar gurago na jihar Borno wanda kuma ya soma da jawabinsa kamar haka
kamar yanda ake biyan kowanne ma'aikacin na bose fa 10,000 haka mu ma ake biyan mu amma duk da haka kuma muna roƙon gwamnatin jihar Borno ta tausaya mana a halin da muke ciki gashi mu na kasassu ne kuma mun yi zuciya mun shiga wannan aikin na shara ba wai dan karfin mu aka doke mu ba kuma ba wai dan zamu iya ba dan a tausaya mana ne to muna roƙon mai girma gwamnatin jihar Borno honorable Kashin Shatima ya taimaka mana ya fa minantin namu domin mu samu abun yi shine daman mu babban kukan mu
Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno wanda kuma suka baiwa waɗannan matasan aikin wannan shara
dalilin da yasa muka dauke na yaran domin su yi ayyukan da ya kamata din ba wani abu bane wato a kasari tunda muka tsinci kanmu cikin wannan matsalar na ƴan boko haram din nan wato akalla yaran nan ko kuma kowa da kowa ya zama bashi da abin da zai yi kuma koda a ce su ba miskine bane to suna da haƙƙi yara ta wayan gwamnati in akwai sukunin da za a tallafa doki mutum da zai aiki domin a bashi haƙin sa to wannan gwamnatin a shirye take kuma ta bude kofar tallafa musu haka
kamar yaran nan ne aka tiba ana aikin shara a halin
yanzu yaran da muka doka na maskinan nan ko kuma physically challenged mun doki yara 30 ne amma mutanen da suka nema mutane guda 60 ne to sai muka doki rabin su da suka fara
yanzu haka hukumar tsaftacen muhallin dai na cewa tana shirin faɗaɗa wannan shirin nata wanda tuni ta miƙa bukatun yin hakan cikin kasafin kuɗin baɗi wanda zai iya rage irin waɗannan matsalolin barace-barace da yawa waita a faɗin birnin Maiduguri dake waye sakamakon irin yadda jama'a suka samu kansu cikin wannan hali na iftila'i Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.